This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da safiyar wannan rana ta yau Litinin 13 ga watan Mayu shekarar 2024. Da fatan an wayi gari lafiya. Aisha Mu'azz ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na safi a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga Ibrahim da kanin labaran.
To Aisha, shugaban Russia Vladimir Putin ya fara garan bawul a gwamnatinsa jiya Lahadi. Mutane sama da 4000 suka gudu daga arewa maso gabashin Kharkiv na kasar Ukraine tun daga ranar Juma'a bayan da Russia ta kai wani hari na bazata. Sannan mutane da dama sun mutu a wasu harbe-harbe da aka yi jiya Lahadi a wani gari mai cike da tsaunuka da kurmi a kasar Mexico.
To kanin labaran kenan. A cikin shirin kuma za ku ji cewa masu ruwa da tsaki a Najeriya suna ci gaba da tofa albarkacin bakinsu akan kudurin dokar hada-hadar kuɗi ta kafafen yanar gizo.
Muhimmancin wannan doka, in aka duba irin halin da 'yan Najeriya muke ciki na takura, na masifu daban-daban, na ƙarƙaran wahala, ai ba ma lokacin da ya kamata irin wannan zancen ba ne yanzu. Yau ki duba abubuwan da ake ciki a Najeriya, abin da za ka sai Naira 10 bara, kira zama Naira 50.
Za a ji ƙarin bayani a cikin shirin. Sannan idan muka nufi jihar Lagos kuma za a ji cewa
Kari Mahari da kuma uwar gidansa Sarauniya Megan suka kammala ziyarar da suka kawo Najeriya, inda suka ziyarci birnin Lagos tare da ziyarar wani wasan kwallon raga ko basketball a wata makaranta da ke samun gudunmuwa daga gidauniyar Prince Harry.
Yau Litinin, kamar yadda muka saba, Sarfilu Hashim Gumal zai shigo da shirin Ciki da Gaskiya. A wannan mako kuma shirin zai yi nazari ne akan zargin da ake yi wa ministan Abuja Nyesom Wike da kwace kwangilar kula da cibiyar taro na ƙasa da ƙasa a Abuja, wato International Conference Center, alhakin wa'adin kontiragin bai ƙari ba. Amma yanzu sai a sake gyara zama domin sauraron kashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Russia Vladimir Putin ya fara garan bawul a gwamnatinsa jiya Lahadi, yana mai bayyana shirin sauya ministan tsaro Sergei Shoigu yayin da ya fara wa'adinsa na biyar. Kamar yadda dokar ƙasar Russia ta tanada, dokacin ministocin ƙasar sun yi murabus ranar Talata, biyo bayan rantsar da Putin a fadar Kremlin. Amma ana ganin akasarin ministocin za su koma kan mukamansu, sai dai ba a san makomar Shoigu ba. Putin dai ya rattaba hannu jiya Lahadi kan wata dokar gaggawa wadda ta tanaji nada shi Shoigu din a matsayin sakataren majalisar tsaron ƙasa, a cewar fadar ta Kremlin. An yi wannan sanarwar ce jim kaɗan bayan da Putin ya gabatar da sunan Andrei Belousov don mai gurbin Shoigu a matsayin ministan tsaro. Mutane sama da 4000 suka gudu daga arewa maso gabashin Kharkiv na kasar Ukraine tun daga ranar Juma'a bayan da Russia ta kai wani hari na bazata, a cewar gwamnatin yankin jiya Lahadi. Adadin mutanen da aka kwasa 4073 ne, abinda Oleg Shebubov ya rubuta kenan a shafinsa na Twitter. Shebubov ya ce wani mutum mai shekaru 63 ya mutu sanadiyar wani barin wuta na atilari a ƙauyen Gaibok, sannan wani kuma mai shekaru 38 ya ji raunuka a ƙauyen Vovchans, wato da ke kan iyaka, mai ɗauke da mutane 3000 tun ma gabanin harin da Russia ta kai ranar Juma'a ɗin. Michael Cohen, mutumin da aka taɓa samu da laifin zuba ƙarya a kotu bayan da ya rantse zai faɗi gaskiya, wanda ya kasance tsohon lauya kuma mai gyaru daga tsohon shugaban Amurka Donald Trump, zai ba da ba'asi yau Litini na ƙaryata tsohon mai gidan nasa a shari'ar zargin aikata babban laifi ta farko a tarihi da aka taɓa yi ma wani tsohon shugaban Amurka. Cohen, mai shekaru 57, ya yi aiki ma Trump, wanda hamshakin mai hada-hadar gine-gine ne a New York tun daga farkon shekarun 2000 da 'yan kai, kafin Trump ya zama ɗan siyasa. a baya Cohen ya ayyana kansa a zaman ɗan bangar Trump na gidi, ya kuma ce ya yi barazana ga mutane har sau 500 bisa umarnin Trump.
Kafin mu kawo muku kashin labarai na biyu, za mu buɗe taskar hotonninmu daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci babban bankin Najeriya CBN ya dakatar da aiwatar da dokar harajin nan ta yanar gizo wanda aka fi sani da Cyber Security Levy, sannan ya ba da umarnin a sake yin nazarin matakin. To sai dai kuma wasu ƙwararru da masu ruwa da tsaki sun ce a soke tsarin baki ɗaya, kada a sake nazari a kai, domin babu wani dalili na ɗorawa 'yan ƙasa haraji a yanzu da suke fama da matsaloli daban-daban, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta haɗa mana.
Kafin shugaban ƙasa ya bada wannan umarni, majalisar dokokin ƙasa ta yi zama na musamman akan batun, inda aka samu sabanin ra'ayi a matakan da majalisar dattawa da ta wakilai suka ɗauka kan wannan umarni da babban bankin Najeriya ya aikawa bankunan ƙasa, cewa su riƙa karɓan kashi 5% na kuɗaɗe a matsayin haraji, wai domin inganta tsaro ta yanar gizo akan duk wasu hada-hadar na'ura mai ƙwaƙwalwa a ƙasar. Majalisar dattawa ta amince da tsarin, inda shugaban kwamitin kula da harkokin tsaro da leƙen asiri, Sanata Shehu Umar Buba, ya ja hankalinta cewa harajin tsaro ta intanet ɗin an yi shi ne domin inganta tattalin arzikin ƙasar ba don hukunta 'yan ƙasa ba, kuma tana cikin dokar hana aikata laifuka ta yanar gizo wacce aka yi wa gyara a wannan shekara ta 2024. Amma majalisar wakilai watsi ta yi da lamarin, inda ta ce bata amince ba, kamar yadda Honorable Yusuf Shitu Galambi ya shaida mani.
Duk muhimmancin wannan doka, in aka duba irin halin da 'yan Najeriya muke ciki na takura, na masifu daban-daban, na ƙare-ƙaren wahala, ai ba ma lokacin da ya kamata irin wannan zancen bane yanzu. Yau ki duba abun da yake cikin Najeriya, abin da zaka sai Naira 10 bara ke ya zama Naira 50. Maganar kuɗin wuta an ƙara, maganar fetur ana maganar sai mai fetur Naira 1,000 a wasu wurare, kuma yanzu ka zo ka ce aka ƙara mutane haraji. Wannan duk abubuwa ne wanda ake kawo mutane masifu daban-daban, wanda zai ƙara jefa cikin wahala. Mu kuma za mu amince ba, kuma bai da dole ba.
Shi ma wakilin ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta Transparency International, Awal Musa Rafsanjani, ya tsokaci cewa
wannan ina daɗa sa mutane ma su ringa ƙin zuwa suna kawo kuɗinsu bankuna ɗaya kenan. Sannan na biyu, babban abin damar ma shine waɗannan kuɗaɗe da ake tsammanin za a tara wajen triliyan guda uku, wato malala gashin tinkiya a shekara guda, waɗannan kuɗaɗe za a tura su ne inda ma gaba ɗaya baya cikin tsarin kundin mulkin ƙasa, wato wanda shi waɗannan kuɗaɗe idan an kai su ba wanda ma ya san abin da za a yi da su, ba za a yi ba da auditing ba, ba za a yi bayani akan me aka yi da kuɗaɗen nan ba, kawai kuɗaɗe ne za a cinye su kamar yadda aka saba da Security Board.
To sai dai ga shugabar ƙungiyar mata zalla, Hajiya Saratu Sa'a Musawa, ta ce tana da shawara ne ga manyan ƙasa.
Muna kira ga dukkan waɗannan masu ruwa da tsaki, ga dukkan shugabannin da na kudu da na arewa da na gabas da na yamma, duka da a taro a ke wurin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu a bashi shawara cewa ƙasar nan fa tana cikin wani hali. Gaskiya muna fama da talauci da yunwa, mutane na mutuwa ana cikin yanayi, idan suka je suka same shi mun tabbatar da zai ji kokensu kuma zai dauki mataki kan wannan.
Su ma ƙungiyoyin ƙwadago ta Najeriya da cibiyar bunƙasa kamfanoni masu zaman kansu NCL sun yi watsi da wannan harajin, tare da lura da hakan zai ƙara taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar ne. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina da wannan rahoto. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim da ƙarshen labaran duniya.
To Aisha, wasu harbe-harbe da aka yi jiya Lahadi a wani gari mai cike da tsaunuka inda aka fayi aikata manyan laifuka wanda ke kudu da Mexico City, babban birnin kasar Mexico, sun yi sanadin mutuwar mutane da dama a cewar hukumomi. Jami'an yankin da na ƙasa ba su ba da tartibin adadin mace-macen ba, illa kawai cewa da suka yi an samu mace-mace. To amma kafafen yaɗa labaran ƙasar Mexico, ciki har da wasu manyan jaridun ƙasar irin su Reforma, Milenio da El Universal, sun ce mutane wajen takwanne aka kashe. Gwamnatin jihar Morelos, wadda ke iyaka da birnin Mexico City, ta ce tun daga daren ranar Asabar aka fara kai hare-hare a Huitzilac. garin mai cike da tsaunuka da kurmi na fama da kungiyoyin safarar mugan kwayoyi da masu sace-sacen mutane da kuma masu yin katakai ba bisa ka'ida ba, wanda ɗaya daga cikin dalilan hakan ku shine garin ne wuri mafi kusa da ke samar da yanayin karkara da za a iya buya daura da babban birnin kasar ta Mexico. Wasu kamfanonin China sun yi nasarar samun lasisi hudu na haƙar mai da iskar gas a Iraki, a cewar ministan man ƙasar Irakin jiya Lahadi, yayin da aka shiga rana ta biyu ta hada-hadar lasisin haƙar man wannan ƙasa ta gabas ta tsakiya. Lasisin guda 29 na harkokin mai da iskar gas za a bayar da su ne da zummar ƙara yawan abin da ake amfani da shi a cikin ƙasar, inda tuni aka samu kamfanoni sama da 20 da suka cancanta, ciki har da na ƙasashen Turai da na China da na Larabawa da kuma wasu 'yan Iraƙin. Kamfanonin 'yan China ne kadai suka yi nasara daga cikin kamfanonin ƙasashen waje, inda suka samu lasisin rijiyoyin mai da iskar gas guda 9 tun daga ranar Asabar, a yayin da kuma wani kamfanin ƙurrawan Iraki mai suna Kar ya samu 2.
Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu, wannan karin Lagos muka nufa. A ranar Lahadi ne Yarima Hari da uwar gidansa Megan suka kammala ziyarar da suka kawo Najeriya na wuni uku da ziyarar da suka kai Lagos. Ziyarar ta kasance wani bangare na yunkurin da Yarima Harris yake yi don kafa wata gidauniya da za ta mai da hankali a kan jami'an sojin da suka samu raunuka a filin daga. Sun kuma kai ziyara fadar gwamnatin Lagos, inda gwamna Sanwo Olu ya jaddada goyon baya ga ayyukansu. Ga wakilin muryar Amurka Babangida Jibril da cigaban rahoton.
Yarima Hari da kuma uwar gidansa Sarauniya Megan suka kammala ziyarar da suka kawo Najeriya, inda suka ziyarci birnin Lagos tare da ziyarar wani wasan kwallon raga ko basketball a wata makaranta da ke samun gudunmuwa daga gidauniyar Prince Hari. Hari Layau, Prince Hari da uwar gidansa sun ziyarci gwamnan jihar Lagos Babajide Sanwo-Olu, inda kuma a lokacin gwamna Sanwo-Olu ya bayyana cewa
and Marina, and we're excited with all of the ideas and the things that they are planning to do, especially with the office of the Chief of Defense Staff.
Yace muna matukar farin ciki da karban wayannan manyan baki a wannan gida na gwamnati dake Marina a Lagos, kuma a shirye muke mu bada gudunmu dangane da shirin Yarima Hari tare da rundunar sojin Najeriya na shirya wani wasa dake da nasaba da wayanda suka samu na kasa a lokacin yaki, wato dai wanda ya shafi sojoji kenan.
And more importantly, the infectious game that Prince Harry is known for.
A bangaren sa, Yarima Hari ya bayyana cewa Sari ya ce muna matuƙar farin ciki da wannan tarbe da aka yi mana a lokacin wannan ziyara ta mu a Najeriya. Mun yi matuƙar maraba da shi, ni da wargata Mega, don haka za mu ci gaba da fada gudunmuwa ta amfani da gidauniyarmu ga sojojin da suka samu rauni a lokacin yaƙi. Daga bisani dai, gwamnan jihar Lagos Babajide Sanwo-Olu ya gudanar da ƙoƙarin biki na cin abinci ga baƙin kafin su koma zuwa birnin Abuja. Murai Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibril. Yanzu karfe 1:14 a nan Washington DC. Kada a shafa muryar Amurka ake saurare kai tsaye daga birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Sannan a duk sa'ar da ake so ana iya zuwa shafinmu na yanar gizo a www.voahausa.com, kana ana iya zuwa adireshinmu na kafafen sadarwa kamar Facebook, X da Instagram domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Yanzu ga Sarfilu da shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukkarin take haƙƙin ɗan Adam. A yau za ku ji cewa karɓe babban ɗakin taro na ƙasa da ƙasa da ministan Abuja wuke ya yi ya kawo takaddama. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashin Gumal. Sabon shirin ciki da gaskiya zai shiga babban ɗakin taro na ƙasa da ƙasa da ke Abuja, inda ministan birnin tarayya Nielson Wuke ya kwace kula da ɗakin taro na ƙasa da ƙasan da ke Abuja, International Conference Center, daga kamfanin Integrated Facility, da Sanata Ahmed Abubakar Mo Allah Yidi ke jagoranta. Ya rufe dukkan taruka da nuna bai gamsu da yanda lamura ke gudana ɗakin taron ba. Wuke ya ka dalilin rashin hidimar da ta dace ga jama'a ciki har da korafin rashin wadatar fitilun lantarki da ya ce shugaba ta Nabiya ya masa korafi a wani taro da aka gudanar na ƙungiyar ECOWAS. Hakanan ya zargi mai kula da ɗakin taron da cewa yana azurta kansa ne kawai.
I told you we came here for the ECOWAS inauguration by Mr. President. No right-thinking human being for an international location of that nature will see the state of this facility and will be happy.
Minister Nielson Wuke ya ce mun zo don taron kungiyar ECOWAS da shugaban kasa zai kaddamar. Ba wanda zai zama mai tunani mai kyau da zai yi farin cikin kan yadda wannan zauren taro yake. Hakika lokacin wannan kaddamarwar shugaban kasa ya ja hankali na kan ta wutan lantarki na zauren ba shi da inganci. Mun zaga kai da ni mun sani ba za mu amince da yadda wajen yake ba. Ba ta yadda za mu yarda wannan a ce ya amsa sunan ɗakin taro na ƙasa da ƙasa. Wai a kira shi ɗakin taro. Bai cika ƙa'ida ba, don haka muka yanke hukuncin ba za mu bari mu ci gaba da samun cikas ba. Don haka muna ba da haƙurin sanar da cewa duk wani taro da aka kama don gudanar da shi a nan an soke shi, don za mu fara yi masa gyaran fuska nan
take.
A nan Wuke ya ce zai miƙa gyaran ga kamfanin Julius Berger na Jamus da za a gama gyaran a watanni 7 zuwa 8. Daga nan hukumar Abuja za ta miƙa shi hannun kamfanin zuba jari na Abuja. Nan take Sanata Ahmed Mo Allah Yidi ya yi watsi da matakin na minista. Yana mai cewa kwangilarsa ta shekaru 10 ta kula da ɗakin na da sauran shekaru 7, kuma ba zai yi Wuke ya yi diran mikiya ba bin doka da oda wajen karɓar ɗakin ba. Mo Allah Yidi ya ce tuni dai ya yi magana da wasu manya a gwamnatin Tinubu, amma sun ce ba za su iya yi wa Wuke magana ba don yana da taurin kai. Don haka zai garzaya kotu don neman haƙƙinsa.
To, salamu alaikum. Shi Wuke kawai ya zo taron da za a bude ECOWAS Parliament, sai ya shiga ta bangaren ECOWAS Parliament tun da a haɗe ne daga can za a wuce a zo International Conference Center. Daga shiga wajen dama yana ana wajen ana gyara, so ba air condition, da ya zafi kawai sai ya ɗauki ya kira Abuja Embassy cewa shi ya soke kwangilan nan za a embarrassing da president tun da wajen ba sani. Lokace to a wajen nan ba mu ke lura da shi ba, to kuwa shi wai ba zai saurari ko ba za a yi magana ba, wai shi magana ya gama ga president za a embarrassing shi babu. Wajen nan kuma tun da muka karba tun 2015 da muka zo musa halin da yake kowa ya san ba waje bane da ake zuwa taro, sai da muka karba muka gyara lokacin aka ba na shekara 5 ka sake kara mana. Daga can kuma da aka zo muka ce a don an ba da shekara 5 gyaran da ake so ba zai ba, ka kara mana kungilan na shekara 10. Duk wanda suke taro don ba wanda ya zo ya fita ce akwai matsala a wajen nan. Yanzu muna da contract dewa da na ungiyoyi da masu oil and gas, akwai sojoji da me da za a yi cikin watan nan da wata mai zuwa, wanda duk daga kasashen waje ne za su zo. Sun riga sun dauki wajen nan, sun biya mutanensu sun tura activists dinsu da wanda za su zo su nuna mutane sun booking hotel sun booking jirgi akan za su zo cikin watan nan da me su zo su gara sabon nan nasu. Kawai ya zo yake cewa shi ya rufe wajen sai wani gyara. To ai muna da kongila tsakaninmu da mutane, mu ma muna da contract din na shekara goma, shekara uku ne kawai muka yi, sauran shekara bakwai. A cikin shekara kuma da kun ai corona ya zo ya ci mana kusan shekara, ba wani abin da aka yi waje. Duk da aka yi ka ce masa yana so ya cire, amma dole ne waɗannan mutanen da suka riga suka biya suna so su in ba conference ta kuma ba inda za su je su yi. Su kuma suka ce su ma ba su yadda ba. Don da kongila ne, muna da kongila suka gani kafin suka yadda suka shiga kongilan nan da mu. Don haka dole ne a ba su lokaci su ma su karasa, duk wanda ya biya ya yi booking dole ne ya yi abin da nasa kafin ya zo ya yi abin da yake so. Don abin da yake so, abin da yake so ya yi ne, ba wai ne matsala ne muke da shi a center ba. Yi abin da ya ga dama ne ke so, yayi kana so ka canza center, kana so ka wani gyara, kana so ka mai da shi wani abu, wannan abu ne daban. Amma cewa mana da bamu da matsala. Babu da matsala a conference center. Ni yana so wani abin sa da yi, amma dai wannan dole ne a barin wannan. Mu ba za mu yadda ba, waɗanda suka nemi wajen nan su amfani su suka ce ba za su yadda ba, sun tura mana wasu kuka ce su ma ba za su yadda ba, dole ne a bar su su yi events nasu da suka riga suka biya suka ɗauki lokaci.
Shi ko muƙarbin mu Allah ya yi, Alhaji Sa'idu Bamboy ya zargi wake da nuna ya fake ne da wasu dalilai marasa tushe don ya cimma muradin wariya wajen ture ‘yan wani sashe da dasa mutanensa daga jihar Rivers.
Sunana Sa'idu Bamboy, a baya na taɓa zama shugaban jam'iyyar Kowa Party ta ƙasa baki ɗaya, amma yanzu ina ɗan APC ne kuma memba na Arewa New Agenda.
Yi mana bayani kan wannan abu na conference center ɗin, ya kuka kalli wannan abu na matakin da shi minista wuke dauka kan wannan babban dakin?
To a gaskiya abu ne wanda ya bamu mamaki, domin lokacin da shi minista na FCT ya zo International Conference Center abun da ya kira ziyaran gani wa idanu, ina nan a gwajen din, sai naga daga shigansa distinguished yayi kokari a matsayinsa na facility manager ya zagaya da shi ya nuna masa yadda facility din yake, sai ce wa sa baya bukatar sa, baya ma bukata ya zagaya ta gare shi. Wannan gujin din ya lalace, yayi kaza, ya hau, ya zazzagaya, kawai jigenan sai ya zo ya tsaya, sai tare in jarida yake musu ya dakatar da ayyuka da ake yi a wannan International Conference Center, cewa International Conference Center din bai kai matsayin da ya kamata ya zama conference center ba, saboda haka shi daga waya dakatar. To wannan ya saba wa ka'ida na yadda ake gudanar da kwangila na irin wannan ayyuka din. Mutane nan ba sun zo sun shiga wannan gujin kawai ba, an bi ka'idoji ne, aka zauna aka yi jejeniya, a jejeniyan kuma ya nuna in ana so a karba akwai hanyoyin da za a bi yi. To kawai wike sai ya kama gaban kansa kaman shugaban soja, ya dauka kaman ko Rivers ne. Kamun wannan lokacin da mamuwa tabbacin cewa an gaya mana cewa yana kokari ya kawo mutanen su na Rivers ya dan babba su duk wani mutumin Rivers sai ya zo ya ga wani abu sai ya ce wannan abu ne yake so, shikenan wuke sai ya kai ziyara sai ya wannan haukan sai ya tura mutum ya kawo wanda yake so. Haka da ya kori MD na Abuja Investment ne, wani suke lura da conference center din, wata mata ya kawo daga Rivers ita ma ya sake dorawa. So ya ta da yaki ne da Arewa. So kuma muna nan muna jiran sa, domin Senator Ahmad Abubakar mu Allah ya yi dan APC ne, shi kuma wancan dan PDP ne. To ya zo yana so ya watsar da APC kaman da ya watsar da PDP, sakamakon aikin munafurcin da ya yi a PDP ne yasa aka zo aka bashi minister kuma aka kawo shi Abuja. To mu muna gani irin wannan abun mu ba mu yadda ba, muna ga shugaban kasa abun da ya kamata in yana bukatan wike ya cire shi a FCT ya kai shi wani guje, in ba haka ba wannan mutumin zai ta da rigima, abun da yake so ya kawo zai kawo rashin zaman lafiya ne a yanki da ake da zaman lafiya mai dorewa, mutane su ana hada-hada da juna da yan arewa da yan kudu, ai ko yankin Inyamurai ma ba kyale su yayi ba, ya kama wani gidaje ya kama yawon rusa. To wannan tsarin na wike ba zai yi kai mu gaci ba, shugaban kasa ya kamata ya gaggawan cire wuke a minista ya kai shi duk inda zai kai shi.
Masu raro da kaddamar da ke faruwa kenan tsakanin ministan babban birnin tarayya Abuja Nyesom Wike da Mo Allayi kan babban ɗakin taro na ƙasa da ƙasa dake birnin Abuja. Za mu zuba wannan takaddama ido domin ganin abin da zai haifar dan sake dawowa domin sanar da ku. Yanzu a madadin Nasara da Mele Kaya da ya taimaka wajen kawo muku wannan shiri, ni Sarfil Hashim Gumal ke cewa mu kasance lafiya.
To a gaida Sarfilu, kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe ga wannan sako.
Baki
baki
baki mai yanka wuya. Shiri ne da zai rika duba lamurran siyasa, kama daga sayar da ƴan takara, gangamin yakin neman zabe, alƙawuran siyasa da romon demokradiyya, har zuwa dambarwa da jejjerin siyasa a ƙasashen duniya daban-daban, musamman a nahiyar Afirka. Ku kasance da shirin a kowace ranar Laraba. Shirin mu na safe ƙarfe 6 agogon Najeriya da Nijar, 7 agogon GMT da Ghana.
Madalla, yanzu kuma ga Ibrahim ya sake dawowa da labarai, amma wannan karan a takaice.
To a takaicen, shugaban Rasha Vladimir Putin ya fara garan bawul a gwamnatinsa jiya Lahadi, yana mai bayyana shirin sauya ministan tsaron ƙasa Sergei Shoigu yayin da ya fara aikin wa'adi na biyar. Kamar yadda dokar Rasha ta tanada, lokacin ministocin ƙasar sun yi murabus ranar Talata biyu bayan rantsar da Putin a fadar Kremlin, amma ana ganin akasarin ministocin za su koma kan mukamansu sai dai ba a san makomar Shoigu ba. Mutane sama da 4,000 suka gudu daga arewa maso gabashin Kharkiv na ƙasar Ukraine tun daga ranar Juma'a bayan da Rasha ta kai wani hari na bazata, a cewar gwamnatin yankin jiya Lahadi. Adadin mutanen da aka kwasa 4,073 ne, abinda Oleg Sharipov ya rubuta kenan a shafinsa na Twitter. Michael Cohen, mutumin da aka taɓa samu da laifin zuba ƙarya a kotu bayan da ya rantse cewa zai faɗi gaskiya, wanda ya kasance tsohon lauya kuma mai gyarota ga tsohon shugaban Amurka Donald Trump, zai ba da ba'asi yau Litini na ƙaryata tsohon mai gidan nasa a shari'ar zargin aikata babban laifi ta farko a tarihi da aka taɓa yi ma wani tsohon shugaban Amurka. Cohen, mai shekaru 57, ya yi aiki ma Trump, wanda hamshakin mai harkar gine-gine ne a New York, tun daga farkon shekarun 2000 da 'yan kai kafin Trump ya zama ɗan siyasa. A baya, Cohen ya ayyana kansa a zaman ɗan bangar Trump na gidi, ya kuma ce ya yi barazana ga mutane har sau 500 bisa umarnin Trump. Wasu harbe-harbe da aka yi jiya Lahadi a wani gari mai cike da tsaunuka da kurmi, yadda aka fai aikata manyan laifuka, wanda ke kudu da Mexico City, babban birnin ƙasar Mexico, sun yi sanadin mutuwar mutane da dama a cewar hukumomi. Jami'an yankin da na ƙasar ma ba su ba da tartibin adadin mace-macen ba, illa kawai cewa da suka yi an samu mace-mace. To amma kafafen yada labaran ƙasar ta Mexico, ciki har da wasu manyan jaridun ƙasar irin su Reforma, Milenio da El Universal, sun ce mutane kusan 8 ne suka mutu. Wasu kamfanonin China sun yi nasarar samun lasisi 4 na haƙar mai da iskar gas a Iraki, a cewar ministan man ƙasar Irakin jiya Lahadi, yayin da aka shiga rana ta biyu ta hada-hadar lasisin haƙar mai na wannan ƙasa ta gabar ta tsakiya.
Masu sauraro, da takaitattun labaran ne kuma za mu yi sallama da ku a wannan lokaci. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da Dadi Balawi da ya shirya ya kuma ba da umarni, sai injiniyanmu na yanzu Azubair, ni Aisha Ma'azu nake muku sallama tare da fatan a wani lafiya. Ma'assalam.